music@houseofsongs.com.
It's Gazzy Clef Productions.
Zuma atikin kariya barki wallahi nayi kariya samun mace ta makare shine wahala tun farko dai me yasa ne na san ki tun farko dama ban san ki ba yan mata nayi da na huta yan mata wallahi da na huta yan mata wallahi da na huta yan mata wallahi da na huta daga ke ba kowa ba kowa 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 na rasa ki akwai damuwa dan san ki yana karuwa a zuciya ta kin gabuwa kuma hanyoyina na jini da ruwa wa ya gaya makin bake ba wai ina da wata wallahi tallahi ya maki kariya me san rabani da ruhin raina hanta da jini to ki fada musu za su ji kunya kin zama farin cikin raina idan sai ya cika kani sanya dare zuwa rana in kika bar ni da zaki kin sanya zuciya rudani kin san idan babu ke bani sanadarin da kika sana a sonai karko ya za a yi kullum zuwa madara yau sai abun koko inda ban san ki ba da ban san da ana so mai zafi ba da ban dan ki ba da ban ki so ni ko a mafarki na ba I just want you to know I love you.